Rindinar ƴan sandan jihar Kaduna ta ce zuwa yanzu dai ta kama wasu daga cikin tsagerin da ake zargi da hannu wajen kace ƴan sanda a kwanakin baya. Sannan ta ma kama wasu barayin mutane da barayin motoci da sauran masu aikin basha a jihar Kaduna. Muƙaddashin kwamishinan ƴan sandan jihar Kaduna wanda shine shugaban sashin mulki da kuɗi na rindinar ƴan sandan jihar Kaduna. DC Magaji Ahmad Kwantagura shi yayi wa manema labaru ƙarin haske.
Cikin wannan lokaci muka samu kuma bayanai daga wasu kafafen mu inda wasu ƴan ta'adda suke a goye da wayannan ma'aikatan namu na wayanda ake kira Special Task Force da Operation Yaki suka je wannan unguwa inda wayannan ƴan ta'adda suke goye aka yi ba ta kaji a wannan wuri nan aka halbe wasu daga cikin su. An dauke su an kai su asibiti aka tabbatar da cewa bayanin ya nuna mana cewa lalle suna da hannu a kashe waɗannan mutane ƴan sanda SAS da muka yi hasara bara da kuma waɗannan ƴan sanda da suka zo na ofishin IG da aka tare su a jan ƙasa aka kashe mutane hudu. To muna nan muna ci gaba da farautar sauran duk inda suke za mu fito da su za mu kuma hukunta su. A cikin wannan ba ta kaji da aka yi mun samu bindigogi AK-47 da harsasai misali 20. A kuma wannan lokaci jami'anmu sun yi wasu nasarori musamman kama wasu shahararrun kidnappers masu fatan mutane guda 6. An samu kuma barayi ƴan ta'adda masu bindigogi wanda aka samu su kuma guda 6. An samu kuma wasu sanannu kuma wasu bata gari da aka samu su ma guda 4 masu ɗan damfara. Kamar da muka bada bayani akwai bindigogi da aka samu guda 3, akwai harsasai da aka samu guda 20, akwai kuma motoci guda 2, guda 1 Volkswagen da registration number ES904FSD da kuma Toyota Corolla RBC04MQ duk suna hannu ana bincike a kai za a gurfanar da su a kotu mai da muka bukata.
Dama dai a ranar 11 ga wannan wata na Agusta ne wasu ƴan bindiga suka tare ƴan sanda a yankin jan ƙasa da ke bayan unguwar Rigasa inda bayan sun yi musayan wuta na wani dogon lokaci suka hallaka ƴan sanda guda 4 wanda tun daga nan rindinar ƴan sandan jihar Kaduna ke ta fafutukar ganin ta farke layar waɗanda ke wannan barna. To sai dai ko ta wacce hanya za a bi domin magance irin wannan harare na ƴan bindiga da ake samu a wasu sassan jihar Kaduna? Manjo ya haya sun komenta ya ɗaya daga cikin masu fashin baki akan abubuwan da suka jibanci tsaro.
To babba haya da ita ce dama kamar yadda muke faɗa koyaushe baccin horo kayan aiki da yawan jami'an tsaro akwai tsare-tsare. Cikin tsare-tsaren nan shine hadda tsugunan da su jami'an tsaro a irin waɗannan wurare. In muka duba yanzu kamar a cikin garin Kaduna wanda yake shine babban birnin jihar Kaduna akwai barkoki na sojoji da na ƴan sanda iri daban-daban. Yanayi ya kai yadda za a ce an cire irin waɗannan barkoki an kai su wurin da yake dama bayan gari ne. An san bariki dama ya kasance a bayan gari. To tun da gari ya ci musu a sake tada su ana maida su cikin dazuzzukan nan musamman ko da bariki ne na zama kawai ba wai ma a ce an kai sojoji don su tabbatar da tsaro a wurin ba. Su wanda suke irin wannan ta'addanci saboda kazar-kazar ɗin da ake a wannan wurin ba zai musu daɗi ba za su kasance cikin fargaba dole za su riƙa ƙarawa gaba a haka a kora su.
Tuni dai hauhawar harare da sace mutane musamman ma dai a hanyar Abuja da kuma yankin birnin Gwari ta sa jami'an tsaro suka tashi tsaye. Yunkurin da wasu masana ke ganin yayi sadiyar samun sauƙin harare. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.